أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق ولهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا وما حصل من قصد النساء إنا مقسلما إلين تأدين المسلين تشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من ساكدا واتشيك بدوانا كراتونا فسر اللتافن البردة نا الإمام محمد بن سعيد البوسيري رضي الله عنه وندا ايو شيني حلقه مو تبكوي كما زامو تاشي ا cikin fasali na bakwai na wannan littafi wanda al-Imam al-Busiri yake cewa al-faslu as-sabi'u fasali na bakwai fi isra'ihi wa mi'rajihi a cikin isra'i da mi'rajin shi sallallahu alaihi wasallama tsira da mincin Allah subhanahu ta gare shi ma'ana shine wannan babi zai wannan fasali zai magana akan isra'i da mi'raji. Abunda an ma'anar Isra'i shine tafiyar da aka yi daga Makka zuwa Baitul Miqdis, shi yake cewa Isra'i. Mi'raji kuma shine tashin da aka yi daga Baitul Miqdis aka yi sama, shi kuma shi yake cewa Mi'raji. To shine kowanne daga cikin su da zai yi magana ne akai Isra'i da Mi'raji, wanda ainihin kalmar Isra'a wato shine aka ce tafiyar dare, hakan ga shine ma'anar Isra'i din. Yawwa, to shine wannan dinan tafiyar nan ta dare wanda aka yi daga Baitul Miqdis daga Makka zuwa Baitul Miqdis, to ita ce ake cewa ita Isra'i din. Shine al-Imam Busiri yake cewa ya haira man yammama al-afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutunin aynukir rusumi, yace ya haira ya mafificin man yammama al-afuna sahatahu, man yammama al-afuna wanda masu neman alkhairi suka nufi, sahatahu farfajiyar shi, sa'yan suna masu gaugawa, wa fawqa mutunin kuma suna saman, wa faqu mutuni suna saman bayan al-aynuki taguwa ar-rusmi mai yin alama ga kasa. Mana shine abin da yake magana shine yake cewa ya kamin ya fara magana Isra'il, to shine sai fara da wato kiran yake cewa ya fi yayi ma'ana da manzo Allah yake nan wurin cewa ya kai ra ya fi yayyan manyan mamal afuna wanda masu neman alkhairi sun ka nufi, sahatahu farfajiyar shi, ma'ana manzo Allah kenan yake nufi sallallahu alaihi wasallama, wanda su waɗannan masu neman alkhairi ne wanda sun ka nufi farfajiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sun nufi ta din kuma sa'ayan a cikin gaggawa, ma'ana da sauri, wa fawqa mutuni kuma sannan suna saman bayan al-aynuki taguwa ar-rusmi, wanda yake take na alama wajen tafiya, ma'ana saboda kakkarfa ce ita taguwa mai karfi ce wanda in ta taka, saboda tsananin takawa da kai take yi da karfi har sai an ga sawunta sun bayyana ga ainihin kasa, shine ma'ana ar-rusmi din, wai mai yin alama ga bayan kasa wajen tafiya in tana tafiya din kenan. To wai ma'ana su ne masu nufin farfajiyar manzon sallama din, suna tafiya da sauri a saman taguwanni masu karfi manya-manya. Yace wa man huwa al-ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwa an-ni'matul uzma li mu'tanimi, wa man huwa al-ayatul kubra, wannan din na wanda yake shine ni'ima mafi, wato shine ayar Allah mafi girma, li mu'tabirin ga mai lura, wa man huwa ni'matul uzma, wannan da yake shine ni'iman nan mai girma, li mu'tanimi ga mai neman ya samu riba da ita wannan ni'ima din. Wai ma'ana yana fadin hayyin da sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man huwa al-ayatul kubra, ya wannan wanda yake shine ayan nan mafi girma, ma'ana aya mai girma da Allah madauki zuke bayanar a bayan kasa, li mu'tabirin ga dukkan mai lura, ma'ana duk wanda da tunani da hankali da lura wanda zai ganewa da kanshi din. To shine yake nufin watan yake nufin cewa watan li mu'tabirin ga mai lura, wa man huwa ni'matul uzma, ya wanda yake shine ni'iman nan wanda take mai girma, li mu'tanimi ga dukkan wanda yake mai neman ribantuwa da ita wannan ni'iman nan shine ta manzo Allah kinsa sallama. To shine zai fara yace, to bayan ya kira manzo Allah da wannan sunaye da wannan sifofi, to shine sai yake cewa saraita min haramin laylan ila haramin kama saral badr fi dajin min az-zulami, yace saraita ka tafi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min haramin daga haramin Makka laylan da daddare ila haramin zuwa haramin nan na Baitul Miqdis, kama saral badr
kamar yanda watan farin wata ya tafiya fidajin a cikin duhu min az-zulmi daga cikin duffai wato ma'ana shine yana nufin ya manzo Allah sallama baya kira shi yake cewa to sallata ya manzo Allah sallama kai tafiya min haramin daga haramin makka laylan da dare ila haramin zuwa haramin baitul miqdis kaga maganar isra'ili kin da mun kai magana cewa daga makka zuwa baitul miqdis shine yake ce ma isra'ili to shine yake nufin ya manzo Allah sallama kai tafiya ta dare watan kuma daga haramin makka zuwa baitul miqdis wanda kuma wannan tafiya da an kai an sani tsakanin ita makka din da kuma watan baitul miqdis kaga tafiya ce mai nisa amma wani iko na Allah a cikin dare daya aka zo kuma aka yi wannan tafiyar bayan an yi ta kuma har aka zo kuma aka ji sama ta daya ta biyu aka wuce ta hudu aka wuce ta biyar ta shida ta bakwai har an ka wuce sama ta bakwai aka ji inda aka ji aka yi inda aka yi din wanda duka shi wannan karatu ne mai nisa kamar yadda nake faɗa cewa ba wai karatu ne wanda muke faɗaɗa dogon sharhi sosai ba saboda gudun kar halakatun su yi yawa kwarai da gaske to amma dai wannan insha Allah duka dai wannan tafsiri da sauran wurare ya kan ga maulidi da sauransu duk ana jin bayanan su din to shine yake nufin yawa na tafiya cikin dare kama saral badr kamar yanda wata yayi tafiya fi dajin min az-zulmi a cikin duhu na duhai ma'ana a cikin duhun dare yanda wata yayi wannan tafiya yake yin tafiya a cikin dare haka manzo Allah sallama yayi wannan tafiya a cikin dare kuma dare daya aka zo wannan tafiya ta kwanaki kuma aka je sama aka ji duk aka dawo cikin dare daya kuma kamin safiya ta wayi sallallahu alaihi wasallam yace wa bitta tarqa ila annilta manzilatan min qabi qawsayni lam tudrik wa lam turami yace wa bitta ka kwana ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'ana wai yana nufin cikin wannan dare kenan tarqa kana hawa zuwa sama ila an dilta manzilatan har kai ka samu matsayi min qabi qawsayni wanda yake kamar tsakanin watan baka biyu lam tudrik wanda wannan muqamin ba a riske ka a cikin shi ba walam turami kuma ba a nufi ma a ce a same ka a cikin shi ba ma'ana wani daya bai nufin cewa ta yana neman shi don ya cin maka ya samu wannan matsayi ba saboda muqamin ba na kowa bane naka dai ne kai kadai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abinda yake magana wa bitta manzo Allah kai tafiya cikin dare din ka kwana a wannan dare tarqa kana hawa zuwa sama wanda aka tai aka wuce sama ta daya aka wuce ta biyu aka wuce ta uku aka wuce ta hudu aka wuce ta biyar aka wuce ta shida aka wuce ta bakwai aka wuce ta an ka wuce ta bakwai aka kai inda aka yi abinda aka yi wanda sirri ne tsakanin shi da Allah subhanahu wataala iyaka dai abinda an ka bayyana mana shine sallah da aka bayar guda biyar su ne kurin wadanda aka bayyana mana amma sauran abubuwan da annan sirri ne tsakanin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba san menene ba to shine yake nufin kaji har ka hau shine ila annilta har ka zo ka samu iza ila annilta manzilatan ka samu masauki ma'ana matsayi shine ma'ana masauki ka samu wata daraja da wani matsayi min qabi qawsayni wanda tsakanin ka da ubangiji bai wuce ba baka biyu ba ko kamar da Allah yake fada fa auha yake cewa summa dana fatadalla fa kana qabi qawsayni aw adna fa auha ila abdihi ma auha to shine yake nufin min qabi qawsayni wanda ka samu muqami na kusanci da Allah wanda kamar baka biyu haka wanda wannan matsayin da ka samu lam tudrik ba wani wanda ba a riske ka cikin shi ba ba wani wanda ya riske ka cikin wannan muqamin wai ma'ana ba wani wanda ya samu irin wannan muqami sai kai kadai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sallama wa lam turami kuma ba a nemi a cin a nufe ka cikin shi din ba wai ba wani kuma wanda ya gwada cewa bare ya tayyan ni mana shi ma sai ya cin ma cikin wannan muqami yace bayan wannan kuma wa qaddamat ka jami'ul anbiya ibaha war rusul taqdima makhdumin ala qadami sannan jami'ul anbiya dukkanin annabawa wa qaddamatka sun gabatar da kai biha a cikin wannan Isra'ila da mi'rajin da aka yi ko kuma a cikin ita sama din sun gabatar da kai a gaba war rusul da su da sauran manzanni baki daya ta qadima mahdumin irin gabatarwar abun wahid ma sarki kenan ala qadami bisa ga masu mashi hidima din ma'ana abin da yake nufi shine annabawa da manzanni gaba daya sun kaddamar da manzon Allah sun sa shi gaba suna mashi hidima irin yanda ka san sarki yanda fadawan shi ko kuma waɗanda suke na ƙasa gare su suka mashi hidima to haka annabawa da manzanni suka rika manzo sallama hidima kuma kaga ko da ita baitul miqdis ne ita ma kanta nan ma ai annabawa din kaga sun sa shi gaba din ko tunda an son ya haɗu da suna baitul miqdis a masallaci wanda ya masu sallah ta limanci wanda sun kasa shi gaba shi da zai masu limanci kaga duka dai ya dauka ko anan baitul miqdis din ko a can sama din dukan su ne wato sun sa manzo sallama gaba a matsayin kamar suna mashi hidima shine jami'ul anbiya'i dukkan annabawa war rusul da manzanni wa qaddamatka sun gabatar da kai biha ga ita wannan sama din ko kuma a Isra'ila da miraji din ta qadima makdumin irin gabatarwar abun wahid ma sarki kenan ala qadami bisa ga masu mashi hidimar yace wa anta tahtaliqu sab'at dibaqabihim fi mawkibin kunta fihi sahib al-alami yace wa anta kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama taqtariqu sab'at dibaqa kana ke ta ruhin samman nan guda bakwai bihim ta da su wadannan manzanni fi mawkibin a cikin wadansu jama'a masu daraja sune mala'iku wanda kunta fihi ka kasance a cikin wannan jama'a din sahib al-alami kai ne ma'abucin tuta wai ma'ana kai ne jagora kai ne babba kai ne wanda tuta take gare ka a cikin su waɗannan manzanni din nan da su kansu mala'iku baki daya shine wa anta kai manzo Allah sallama ta tarqu sab'a da baka kana keta watan samai ruhin samai din nan guda bakwai bihim da suwa fi mawkibin a cikin jama'an nan ta mala'iku kun tafi wanda ka kasance a cikin shi sahibar alami kai ne ma'abucin tuta hatta idza lam tada sha'awan li mustabiqin min ad-dunuwi wala marqali mustanimi hatta hadda kan zamu ya manzo sallama hatta har idza lam tada sha'awan baka bar wani fage ba wata kololuwa ba li mustabiqin ga mai neman riga gare ta bai kai ba duk baka raga ba duk ka kame duk inda wani matsayi yake ka kule shi min ad-dunuwi na kusanci ga Allah subhanahu wataala wala marqa ko kuma wani wurin hawa li mustanimi ga mai neman daukaka dukkan shi dai baka rage ba ki dai manzo Allah duk makaman da akwai dukka take su baki dai kowa sai dai ya rika baki kasa gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine hatta har idza lam tada sha'awan baka bar duk wata kololuwa ba ko wani fage na daukaka ba li mustabiqin ga wanda yake neman riga min ad-dunuwi na kusanci ga Allah madaukakin sarki wala marqa ko kuma wani wurin hawa li mustanimi ga mai neman daukaka duk baka riga ba duk kame kome ya rasulullahi Allah dai ya baka komai din da daukaka baki da sallallahu alaihi wasallam yace khafalta kullu maqamin bil idafati id nudita bil rafi misl al mufrad al alami yace khafalta kullu maqamin ka kaskantar da dukkan wani muqami ya rasulullahi ma'ana ka sassabta da shi ya zamba komai ba ma'ana zamba wani babu mai daraja kwarai ba duk wani muqami shine khafalta ka sassabtar da ko kuma kace khafalta ka kaskantar da kullu maqamin dukkan wani matsayi bil idafati ya an ka jingina shi zuwa ga matsayinka iznudi to domin kai an kira ka bir raf'i da daukaka misl al mufrad al alami misalin watan al mufrad suna wanda yake shi kadai din nan al alami abun zanawa ma'ana shi ne yake nufin wai duk wani muqami wanda aka ga wani daga cikin bayan Allah gaba daya manzo Allah sallama ya an ka jingina shi zuwa ga muqaminka to sai ka muqaminka sai ya mai da shi ba komai ba sai wannan muqamin ya zama ba komai bane sai ya zama ya kaskanta ya zama ba wani abu ba ta hanyar jingina shi da muqamin da kake bisa gare shi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to kuma yace kuma an kira ka da bir rafi da daukaka cewa kai arafa wato shine sunanka ya rasulu da rafa kenan kamar misalin watan a suna wanda yake mufradi alami wanda yake an zana shi gashi wanda in za a kira shi da wannan rafa din nan to haka kake ya manzo sallama wannan kaman harkan da hauke ne ko ka san da ma suna irin wannan a wajen waka sai a kawo irin wannan din to shine kana fiya khafalta kullu maqamin ka sab ka kaskanta da dukkan wani matsayi bil idafati ta hanyar jingina shi zuwa ga naka iznudita domin kai an kira ka bir rafi da daukaka misl al mufrad al alami misalin suna wanda yake mufradi shi kadai al alami abun zanawa yace kai ma tafuza bi waslin ayya mustatirin an al uyuni wa sirrin ayya muktatami yace Allah subhanahu wataala ya maka wannan ne ya rasulullahi sallama kai ma tafuza domin ka samu babban rabo bi waslin da samun saduwa da watan da Allah madaukakin sarki ayya mustatirin kuma mai matukar koyuwa shi wannan saduwat an al uyuni daga idanuwa sannan wa sirrin da kuma samun domin ka samu wani irin sirri ayya muktatami mai matukar koyuwa wanda tsakaninka da Allah ɗaya ne kuka san menene wannan sirri wanda kuka yi Allah subhanahu wataala ya kebance ka kai kadai da wannan matsayi ma'ana shine Allah madaukakin sarki yayi wannan Isra'i da mai daraji da kai ne ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama domin ka samu wani matsayi na samun sa kusanci da saduwa zuwa ga Allah subhanahu wataala mai matukar koyuwa kuma wannan watan saduwar wanda kai kadai da ka san abin da yafi kura tsakaninku sannan da wani irin sirri wanda tsakaninka da Ubangiji shine kai ma domin kai ma tafuza domin ka samu rabo bi waslin da samun saduwa da Allah madaukakin sarki ayya mustatirin mai matukar koyuwa annal uyuni daga idanuwan mutane ma'ana daga idanuwan kowa har ta baki daya wasirrin da kuma wani irin sirri wanda yake ayya muktatami mai matukar koyuwa tsakaninka da Allah subhanahu wataala shi yasa kaga ko mala'iku ba su san me akai aurin ba yace fa hosta kullu fakharin ghayra mushtarikin wajista kullu maqamin ghayra muzdahami fa hosta ka tara kulla fakharin dukkan wani alfahari ya manzo sallama ghayra mushtarikin ba kana abokin tarayya da wani ba wajista kullu maqamin ka taro ka ketar dukkan wani matsayi gairar Muzdalifa kuma ba kana abun matsa ba ma'ana shine wai duk wani mukami ya manzo Allah sallama na alfahari na girma da dokaka wanda aka yi alfahari da shi manzo Allah dukkan sa ka taro shi baki daya kuma baka yi tarayya da kowa ba a cikin shi wai ma'ana kai kadai ne cikin wannan mukamin ba wani wanda a dashiya shine fa husta kullu fakharin ka taro dukkan wani alfahari gaira mustarikin wanda kuma ba kana abokin tarayya da kowa ba kai kadai ne a cikin wannan mukami na kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan wajinta kullu maqamin kuma ka ketar dukkan wani matsayi wani mukami wanda aga wani kenan gaira muzdahimi ba kana abu matsa ma'ana ba wani wanda ya ji ayya da kai ya na nuna cewa sai ya samu wannan mukamin naka din yace wa jalla miqdaru ma wulita min rutabin wa azza idraku ma wulita min ni'ami yace miqdaru ma wulita gurgurdun abinda an ka baka min rutabin na daraja wa jalla ya girma ya manzo Allah sallama sannan idraku ma wulita riskar abinda an ka baka min ni'ami na ni'imomi da darajoji wa azza ya buwaya ma'ana shine abinda yake nufi nan ma wulita abinda an ka baka min rutabin na daukaka to wajalla ya girma ya manzo sallama ma'ana shine miqdaru ma wulita gurgurdun abinda an ka baka min rutabin na daraja wajalla ya girma ya manzo Allah wai ma'ana darajar da Allah baka ba karama wace babba ce mai girma ta girma kwarai da gaske kuma Allah ya baka ita kai kadai ba wani wanda adda irin ta din ba kai ba sannan idraku ma wulita riskar abinda an ka baka min ni'ami na darajar da ni'imomi to wa'azza ya buwaya ba wani wanda ya isa ya cimma wannan mukami naka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace bushra lana ma'asharul islami inna lana min al'ain ayatu rukunan ghayra munhadimi yace bushra lana watan farin ciki ya tabbata gare mu ma'asharul islami ya ku taron jama'ar musulunci inna lana rukunan haqiqa muna da wani ginshiki ghayra min al'ain ayati na kulawa ko kace nake banta gaira mun hadimi wanda kuma ba mai rugushi ba mai roshiwa ba ma'ana shine farin ciki da albishiri ya tabbata gare mu mutarin musulmai waɗanda Allah madaukin sarki ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka yadda da shi muka yi imani da shi muka so shi ko muke girmama shi to farin ciki da albishiri ya tabbata gare mu mutarin musulunci kuma shine ka nufi watan bushralana albishiri da farin ciki ya tabbata gare mu ma'asharul islami ya kutarin musulunci sai ce abin da ya sako haka saboda inna lana rukunan haqiqa muna da wani ginshiki ko kace muna da wata daukaka dukkan ai fasara shi da haka ne shine muna da wani ginshiki min al'inayati nake banta ko kace na kulawar ta Allah madaukin sarki gaira mun hadimi kuma wannan ginshikin ba mai roshiwa ba wanda Allah madaukin sarki ya ba mu shine samun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusul kunna akramal umami yace lamma da Allahu da'ina lokacin da Allah ya kira mai kiran mu lida'atihi zuwa ga mashibiyayya ya kira shi bi a karamin rusul da cewa shine mafi girman manzanni to shikenan mu ma kunna sai mun ka zamo a karamar umami mu mai mafi girman al'ummomi da sun ka gabata baki daya ma'ana shine yake nufin wai tunda Allah madaukin sarki wan manzan da ya aiko zuwa gare mu ya kira mu zuwa ga bauta ma Allah to sai Allah ya kira shi da suna a karamar rusuli shine mafi girman manzanni to saboda ya samu wannan matsayi na shine mafi girman manzanni to mu ma sai mun ka samu muni a karamar umami mu ne mafi girman wata al'ummin da sun ha gabata baki daya mun fi su daraja Allah ya ba matsayi da dauka saboda albarkar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine lamma da Allahu da'ina lokacin da Allah ya kira ku kace yayin da Allah ya kira mu shine lamma da Allahu da'ina lokacin da Allah ya kira mai kiran mu lida'atihi zuwa ga mashibiyayya bi akramir rusul da mafi girman manzanni to kunna sai ku mun ka zamo a karamar umami mu ne mafi girman al'ummomin da sun gabata baki daya sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana soyayya gare shi kuma za mu tsaya sai mun saki dawowa muna fatan Allah ya kara mana ganin girma da kima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya tabbatar mu akan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna fatan Allah ya hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kidi a kitar rahama al-akhira al-farma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين